الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 23 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma biyu ga watan 11 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne wa laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam duk ce kada ran da harshen kuma da darasi
to shi wannan harshen da ake yi a ciro nan a koma nan a fasa wannan a fasa wannan gaskiya ba karantarwar magabata ba ce a samu wa magabata suna irin yadda gaggawa suke a yau kamar yadda suke yi a yau aya ɗaya idan ya samu wata kalima to sai ya koma duk inda take a cikin alƙur'ani ya ciro wannan gaba ya zo da ita kuma a irin yin haka akwai kwatsa zance da zance kuma tare da cewa manufa game da yin wannan galibi ba don Allah ba ne nuna gwaninta ne da kwarewa shi ko karatun alkur'ani ibada ne ibada ko tana buƙatar tsarkin niyya domin ta samu karɓuwa a gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala duk wanda zai zo da wani abu na ibada domin ya sanar ya ciyar da wani cewa ai shi gwani ne ya kware ko kuma don ya nuna a gani a yaba to Allah zai bar shi da kayan shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man samma asamma Allah bi wa man ra'a ra'a Allah bi dan haka dai shi dai hanya wadda take ta samun kubuta a wannan rayuwar tamu ta duniya da makomin mu lahira shine bin hanyar magabatan kwarai kar mu zo da wani abu da sunan ibada ko face sai mun auna mun ga yaya magabatan kwarai suka fahimci wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce as-salafus salih farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanan zamu karanci ibada domin alqur'ani a gaban su ya sauka kuma su suka ga tadbikin alqur'ani a aikace game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai ba a same su ne suna irin waɗannan abubuwa a yau Allahumma in kai matsayin malami ne mai karantar da alƙur'ani kana karantar da ɗalibai ba laifi kana iya faɗakar da su a kan irin waɗannan abu amma a irin wannan na masaffa da sauransu da ake zaba a yi wannan kwata-kwata wato akwai abubuwa waɗanda suke sun saba ma shari'a a ciki na'am kamar ni akwai kuma magana ce wanda take ajin kudi. Magana ce ajin kudi. Idan ba a iya fahimtar irin amsar da za a bada sai an san wane ne matsalolin suke faruwa ta bangaren shi da wannan abubuwa. Ba zan iya bada amsar wannan tambaya ba, saboda ita tambaya tana bukatar a samu abu a fili, sannan ake iya gane wani hukunci ne za a iya ɗauka a kan shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna ji cikin kitabu shahadat, wato mun tsaya ƙarshen babi na 28, baban da ke bayani game da abin da ya zo wato na hukuncin zartar da alƙawari, wato daga cikin magabata cewa akwai waɗanda suka yi umarni game da zartar da alƙawari, ma'ana duk abin da mutum ya yi alƙawari to ya tabbata cewa cika wannan alƙawari ya zama wajibi, tare da cewa wasu sun tafi akan cewa matsayin shi wato mustahabi ne, ba dole bane ba in kama wani alƙawarin misali zaka bashi wani abu na cewa in baka bashi ba kayi laifi, suka ce yin haka mustahabi ne. To amma dalilai daga cikin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun tabbatar da wajibcin haka, wanda malam ya zo da aya a farkon baban shi ne, bayan ya ce babu man amara bi injazil wa'adi sai ce wa fa'ala fil hasan, baban da ke bayani game da abin da ya zo na bayani na cewa wasu daga cikin magabata sun yi umarni game da zartar da alƙawari. Don haka Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, Allah ya ji kansa, shi ma ya aikata haka, ma'ana ya zartar da alƙawari, kuma ya tafi akan cewa zartar da alƙawari wajibi. Shi ne malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Maryam, wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin Isma'il a cikin littafin da muka baka shi ne Alƙur'ani. Sai ya ce innahu kana sadiqal wa'di, lalle Isma'il alaihi salam ya kasance mai gaskiyar alƙawari, idan ya yi alƙawari baya sabawa, wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne daga cikin manzannin da Allah ya aiko, kuma annabi ne daga cikin annabawansa. To ita wannan aya yabo ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ma Isma'il alaihi salam da jinjinawa, an gane ko? Kenan ita wannan aya za ka iya sanya ta a cikin layin ayoyin da suke kwaɗaitarwa da zaburarsuwa game da cika alƙawari, saboda duk abin da zai janyo ma bawa samun yabo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira, to wannan an so ya yi ƙoƙari ya aikata wannan. To shi ne malam kuma sai ya zo, shi ne sai yake, an gane ko? Shi kamar yadda malamai suka ambata na cewa shi annabi Isma'il alaihi salam, kamar yadda Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya rawaito ta hanyar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, yana daga cikin balagat nashi cewa labari ya cin masa cewa annabi Isma'il alaihi salam da shi da wani mutum sun shiga wata alkarya. A lokacin nan annabi Isma'il ya aika wannan mutum domin ya je ya biya masa wata bukata, ya nuna masa cewa yana jiran shi anan sai ya dawo. Annabi Isma'il yana zaune yau da gobe, sai da aka shekare wannan mutumin bai dawo ba, sai bayan shekara guda ya dawo. Shi ne kamar yadda wato malamai sukan zo da wannan asar a ƙarƙashin wannan aya, amma dai yana daga cikin balagat. Shi dai anan Allah ya tabbatar mana cewa annabi Isma'il mai gaskiyar alƙawari. Shi ne malam sai yake cewa waqa ibn al-Ashwa bil wa'd, wato Ibn al-Ashwa alƙali ne wato daga cikin alƙalai waɗanda suke na birnin Kufa shine yake cewa ya zartar da hukunci bil wa'adi game da wani alƙawari da aka yi wani ya kawo ƙaran wani cewa ya masa alƙawari kuma bai cika ba Ibn al-Ashwa ya zartar da hukunci cewa shi wannan wanda ya yi alƙawari dole sai ya cika alƙawarin sai ya zartar da shi kaga shi Ibn al-Ashwa kenan yana daga cikin waɗanda suka tafi akan wajibcin cika alƙawari dan haka ya yi zartar da hukunci cewa shi wanda aka kawo ƙaran dole sai ya zartar da wannan alƙawari dai shi yake cewa wa zakara zalika an samura Ibn Jundub ya ambata wato cewa cika alƙawari wajibi ne kamar yadda ya rawaito daga samura Ibn Jundub Allah ya ƙara masa yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka almiswar Ibn Makrama yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wani sirkinsa manzon Allah yake cewa wa'adani fa wafani wannan sirki na wa ya mun alƙawari kuma ya cika mun alƙawarin da yake to shi ma wannan da yake gune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine anan Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari yake cewa ra'aytu Ishaq ibn Ibrahim ya hataju bi hadith ibn Ashwa yace naga Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya al-Hamdani wato na kafa hujja da hadithin Ibn al-Ashwa ma'ana amintacce ne abunsa gane ko shi Ishaq ibn Ibrahim yana daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari domin qarin ne na al-Imam Ahmad shine anan malami yake cewa naga malami na kenan Ishaq ibn Ibrahim yana kafa hujja da hadithin Ibn al-Ashwa kenan amintacce ne sannan malam sai yazo da hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke bada labarin cewa Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda shi ya bashi labarin lokacin da suka hade da Hiraqul sarkin Rum wato a can birnin Qudus ya ji labarin cewa ga wasu fatake daga birnin Makka sun zo shine sai ya sa a zo masa da su da aka zo masa da waɗannan fatake shine sai yake tambayar Abu Sufyan cewa ya ji labarin cewa akwai wani mutum ya kulla a cikin su wanda yana da awar annabta da manzanci cewa wai Allah ya aiko shi a matsayin manzo shine sai yake masa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya dangane da ɗabi'u da halaye da sifofin shi wannan mutumin wanda yake da awar manzanci kamar yadda ya gabata tun a cikin kitabu Badi'ul Wahyi shine a cikin tambayoyin da yake masa sai yake ce masa sa'alatu kama za ya amuruku yace na tambaye ka shi wannan wanda ke fada cewa manzo ne Allah ya aiko shi nace da kai ma za ya amuruku me yake umarninku game da shi fa za'amta annahu ya amuru bis salati was sidqi wal afafi wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amana wato ka fada mun cewa annahu ya amuru bis salati shine yace fa za'amta karaya domin shi lafazin azza'am yana daukan ma'anar wato shine alqaul fada sawa'an ta gaskiya ko ba ta gaskiya ba amma asalin kalimar azza'am akan yi amfani da shi akali akan abinda ba tabbas abinda ke akwai kokonto akan shi sai dai anan da yace fa za'amta ma'ana ai fa kulta ka fada mun cewa annahu ya amuru bis salati yana umarni game da tsaye da sallah wasidiki da yin gaskiya wal afafi da kamewa wal wafa'i bil ahad kuma da cika alƙawari wa ada'il amana da bayar da amana kana sai yace wa hadhihi sifatu nabiyyi wannan sifa ce ta annabi daga cikin annabawan Allah an gane ko waɗannan al'amura kenan umarni game da aida sallah sannan da yin gaskiya da kamewa da cika alƙawari da bayar da amana wannan sifa ce daga cikin sifofin annabawan Allah kenan tun anan shi Hiraqal ya fahimci cewa lalle mutumin nan gaskiya yake game da abin da yake da'awa na annabta da manzanci to malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana da hukuncin cika alkawali wajibi tunda me yace cai annahu ya amuru bis salati shi kuma yana daga cikin siga daga cikin siyagul wujub a samu lafazin amara wa ma yatafarrahu an kama amara ya amuru wa amuru kamar yadda yace wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha da kuma fadarsa kul amara rabbi bil kisa da fadarsa inna allaha ya amurukum an tu'addu al amanati ila ahliha duk lokacin da ka samu siga ta amara ko ya amuru ko wa amuru to wannan ka tabbatar da cewa wannan al'amari wajibi ne shine anan sai yace annahu ya amuru bis salati aka yi adafin as-sidq ala as-sala sannan kuma al-afa kamewa sannan kuma al-wafa'u bil ahd cika alkawari sai yace wa ada'il amana kuma da bayar da amana a wannan hadisi kenan zamu fahimci duk mutumin da ya ma wani alkawari cewa zai masa kaza zai bashi kaza to ya tabbata cewa cika wannan alkawari ya zama wajibi kamar yadda Allah ya mana umarni a cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud haka kuma yace wa bi ahdillahi awfu haka yace kuma wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum kuma haka yace wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula sannan malam sai zo da hadisi na biyu a karkashin baban hadisin wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ayatul munafiki thalath azza Allah yace alamar munafiki uku ne ma'ana ɗaya daga cikin waɗannan alamomi guda uku ta hanyar na ake gane munafiki sai dai annifaq anan in ma ka kiraye shi annifaqul asghar an gane ko kuma ka kiraye shi annifaqul amali saboda shi munafirci kala biyu ne akwai annifaqul akbar ko ka ce annifaqul itiqadi shine kudirci kafirci a zuciya tare da bayyanar da musulunci akan halishi amma shi annifaqul amali ko kuma annifaqul asghar bawa ya zo da wasu halaye da dabi'u da wasu ayyuka na munafikai to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana alamar munafiki manzon Allah yace uku ce alama ta farko yace idza haddafa kadaba manzon Allah yace idan ya bada labari sai yi ƙarya a cikin labarin maimakon ya faɗa kamar yanda ya ji ko kamar yanda ya gani ko kamar yanda aka bashi labari to sai yayi kari an gane kuto wannan alama ce ta munafikai saboda kasancewar damar sifa ce daga cikin sifofinsu yin ƙarya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya siffanta su da wannan sifa a cikin alqur'ani ƙarya sana'a ce ta munafikai kaga anan idan mutum ya zamanto zancen shi wani kuɗi wani bashi wanda a tara a zance goma da wuya ake samun ɗaya na gaskiya ba ka da dalilin da za ka fitar da shi daga cikin musulunci matuƙar bai halitta haka ba an gane ko kenan annifaqul amali shine yace idza haddafa idan ya bada labari manzo Allah yace kaza ba wato sai yayi ƙarya a cikin labarinsa alama ta biyu yace wa idza atumina khana in an amince masa wato sai yayi ha'inci idan aka amince masa akan dukiya ko akan mutunci ko akan rayuwa ko akan wato wani zance da abin da ya kama da haka to sai ya ha'inci jama'a ka yarda da shi ka amince masa ka faɗa masa labari ka ce wani fa kai kadai na faɗa ma wannan zance kar ka yi gaba da shi to amma daga yayi gaba kawai sai ya faɗa ma wani to wannan cin amana ne da haka malamai suka ce idan mutum yana baka labari kaga ya waiwaya to ka tabbata cewa wannan zance da yake faɗa maka amana ne sai ya ce wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari kuma sai ya saba. To a ƙarƙashin wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana rashin cika alƙawari abin zargi ne. Duk wata sifa mara kyau to wajibi ne mumini ya nisanta kanshi game da ita. Ya nisanta kanshi game da wannan sifa mumuna, kenan rashin cika alƙawari sifa ce daga cikin sifofin munafikai. To haka shine nan malam ya zo da hadisin wato Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda yake cewa yayin da Allah ya karbi rayuwar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ja'a Abu Bakr malum min qibali al-Ala ibn al-Hadrami, wato wata dukiya mai yawa sai ta zo gun Abu Bakr, Allah ya kara masa yadda, daga wajen al-Ala ibn al-Hadrami wanda shine matsayin shugaba wato a birnin Bahrain. Dukiya ce wadda take ta haraji da zakka daga can, wato birnin Bahrain da aka tattara aka kawo Madina. Faqala Abu Bakr, a lokacin da wannan dukiya ta iso Abu Bakr Allah ya yarda da shi, sai ya ce man kana lahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daynun aw kanat lahu qibalahu ida falyatina, yace duk wanda ya san yana da wani bashi da yake mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wanda ya san manzon Allah ya masa wani alƙawari zai bashi wani abu, to yanzu ya zo mana. Wannan shela ce Abu Bakar ya sanya aka yi sanarwa, duk wanda yake mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi ya zo a biya shi, wanda kuma ya san manzon Allah ya masa wani alƙawari to shi ma ya zo a cika masa. Jabir Allah ya kara masa yadda, yace fa qultu, sai na zo gun Abu Bakar Allah ya yarda da shi, na faɗa masa nace wa adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu ubiyani hakaza wa hakaza wa hakaza fa basada yadayhi thalatha marrat, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun alƙawari kafin ya koma zuwa ga ubangijinsa. Manzo Allah yace masa Jabir, yace inda a ce dukiya ta Bahrain ta iso, maza Allah yace da na baka haka, da na maka haka. Maza Allah sai da yaso uku yace da na hira maka. To a lokacin nan da yazo gun Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, ya faɗa masa Jabir yake cewa fa adda fi yadi 500 thumma 500 thumma 500, Abu Bakar ya kilga mun wato dirhami 500, da aka yi hirawa ta farko sai da aka samu dirhami wajen 500, aka ce kuma sake wato ka saka koma kilga 500, sannan kuma ka koma kilga 500, su ukun da manzo Allah ya nuna Abu Bakar haka yi masa. Da aka yi na farko aka lissafa aka ga nawa aka samu, kenan sai aka yi na biyu aka yi na uku. Wannan yana nuna cewa kamar Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, shi ma ya tafi akan cewa cika alƙawari wajibi ne, don haka ya cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan alƙawullaɗi. Kuma bayani ya gabata a nan, kamar yadda malam ya zo da hadisin a cikin kitabu Shahadat, kaga a nan wato Abu Bakar bai nemi ba cewa shi Jabir ya zo da shaida, ba dan komai ba saboda ba bashi bane bai yake bi alƙawari ne aka mishi. Inda bashi ne to sai a ce zo da shaida wanda yake tabbatar da cewa kana bin shi bashi. Sanan hadisi na ƙarshe a baban, hadisin Sa'id ibn Jubair, Allah ya ji kansa, yake cewa sa'alani yahudi min ahli al-Hira, yace wani ba yahudi daga cikin mutanen Hira, Hira gari ne wanda yake sananne a Iraki, wato ya tambayi Sa'id ibn Jubair, yace masa ayyal ajalaini qaba Musa, wato waya cikin ajali guda biyu da annabi Musa yi, wanne ne annabi Musa ya cika? Ayyal ajalaini qaba Musa, a cikin ajalin biyu da suka yi yarjejeniya, wato zai zamanto bara mai kiwo mai shayar da dabobi shekara 8 ko 10, wanne ne annabi Musa ya cika? Kultu, sai na ce masa la adari, ban yi sani ba, nisful ilmi kenan. A tambaye ka baka san abu, baka ce baka sani ba, shine anan yace la adari, yace a ban sani ba. ko kuma tambaya ita ce suke kira cewa nisful ilm shi cewa la adari shi kanshi ilimi ne wanda yake mai zaman kansa sai yace hatta aqdama ala habril arab yace sai na isa gun wato malamin larabawa shine ibnu abbas din ma ka ce habr ko kuma ka ce hibr kana da fuska biyu kenan dangane da haunkin kai mata fatha ko kuma ka yi mata kasra ka ce habr ko ka ce hibr jamusa shine ahbar yace sai na isa gun malamin larabawa wannan lakabi ne da suke ma abdullahi dan abbas yace fa as'alahu inna ji ne masa tambaya fa kadimtu a lokacin da na iso birnin makka a lokacin nan abdullahi dan abbas yana makka fa sa'altu ibn abbas na tambaye shi fa kada sai yace ka ba aktharahuma wa adiyabahuma mafi yawan shine annabi musa ya cika wa adiyabahuma kuma mafi dadi a cikin zuciyar dattijan domin shi dattijan yayi kwadan wannan shekaru 10 tunda yace fa in atamamta ashran fa min indik yace inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaz yace fa in atamamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allahu minas salihin sai yace qaba aktharahuma annabi Musa ya cika wanda yake mafi yawa wa adiyabahuma kuma mafi dadi a cikin zuciyar shi dattijan kenan tunda shi ya kusan gomar akan takwas din sai yace inna rasulullahi idza qala fa'ala yace lalle manzo na Allah duk inda yake in yayi fada cikawa yake ba yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wani manzo da ainihin shi a duk wani manzo na Allah inda yayi fada to cikawa yake kuma ai me ya fada a karshen ayat ce sai ta shi ni insha Allahu minas salihin to inda yayi fada cikawa yake dan haka kuma wannan hadisi ne marfu daga Ibn Abbas kamar yanda anan kenan hadisi ne marfu amma hukuncinsa hukunci ne na hadisi wanda yake al-marfu a takaice dai kenan kamar yanda bayani ya gabata cika alƙawari dole ne za mu tashi babi na gaba qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun la yus'alu ahadu shirki ani shahadati wa ghayriha وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله عز وجل فأقرينا بينهم العداوة والبغضاء وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم ما لم الله يجيك أنسنا فتاه واتوانا بابيني واندكي بياني كمدا أبن ديزو wato na cewa ba a tambayar mushrikai ani shahada dangane da shaida wa gairi hada abin da ya kama da haka ma'ana mushrikai ba za a tambaye su ba dangane da wata shaida domin su ba da shaida yace wa gairi hada abin da ya kama da haka me yasa saboda ita karbar shaida ta takaita ga wanda yake amintacce mai gaskiya su ko ba amintattu bane ba bayar da duba bane ba tun anan kenan mallan ya bayyana mana hukunci in dai mushriki ne kafiri mushriki to ba a tambayar shi dangane da wata shaida ya ba da shaida shine sai yace wa qala ash-sha'bi wato al-imam ash-sha'bi shine amir ibn sharahil Allah ya ji kansa yake cewa la tajuzu shahadatu ahli al-miladi ba'dihim ala ba'd yace shaida ta ma'abuta addinai wannan bata halatta junan su da juna an gane ko kamar ba yahudi ya ba da shaida akan ba nasare ko ba nasare ya zama shaida akan ba yahudi ko wani ba maguje ya zama tun shaida akan wani ba nasare kenan junan su da juna wannan ba a karbar shaidar su kenan dan haka mi zamu fahimta to idan musulmi ne shi ko ya bayar da shaida akan ba yahudi ba za a iya karba domin musulmi amintacce ne amma su ba amintattu bane kenan ahlul milal kenan milla wadda take kufuriya kenan dukkan wata milla wadda take kufuriya kenan junan su da juna shaidar su yace ba ta halatta li qaulihi azza wa jalla domin fadar Allah mai girma da daukaka fa agraina bainakum al-adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah ubangiji ta'ala na fada a cikin wato suratul maida cewa mun saka wato kiyayya da gaba wato tsakankanin su har izuwa kiyama har izuwa kiyama in ba ma a dan wannan lokaci ba da yake lokaci ne na hadin gwiwa na kafiran duniya domin a yaki musulmi amma adawar da take tsakanin yahudawa da ƴan mushin ba karamar adawa bace ba karamar adawa bace hadin gwiwar da kaga suna yi saboda yakin ne ya zame musu daya fama ake gaba daya a yaki musulmi duk inda yake to amma tsakankanin su akwai wata kiyayya da gaba wanda take koyayya wanda kuma tun can ubangiji subhanahu wataala ya jefa wannan gaba da kiyayya tsakankanin su yanda da in ka koma a tarihi junan su ne suke yakar juna suke yakar juna to amma da suka ga musulunci ya bunƙasa to gaba ɗaya sai suka hade a matsayin cewa sun zama tsintsiya madaurin ki daya wato wai za su yaki musulmi da musulunci shine Allah yake cewa fa agraina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah wato mun saka lafazin fa agraina min al-igran al-igra shine ka saka abu ka shuna shi shine Allah yace mun saka wato kiyayya da gaba wato tsakankanin har izuwa kiyama to kaga shi kuma duk wanda ke akwai gaba da kiyayya tsakaninka da shi to shaida ba ta halatta duk wanda aka tabbata cewa akwai takun saka akwai rashin zuttuwa tsakaninka da shi ba kwa ga mushi shi to ko ka ba da shaida akan shi to ba a karɓo wannan shaida to su ko akwai gaba da kiyayya tsakaninka to wannan kenan ita ce fatawar shi wato al-imam ash-sha'bi haka daga cikin magabata al-hasan ibn abi al-hasan al-basri da muhammad ibn abi layla da al-layth ibn ishaq wannan ibn sa'd da ishaq ibn ibrahim sun tafi akan cewa ba a karbar shaida ta wasu ma'abuta wani addini akan wasu amma su waɗannan malamai sun tafi akan cewa wasun daga cikin su za a iya karbar shaidar su akan wasu waɗanda aka ga akwai dan sassauci tsakankanin su babu wata adawa to wannan za a iya karba tsakankanin su hujja dai ita ce wannan aya da al-imamu sha'bi yazo da ita tare da cewa su irin waɗannan fatawoyi na al-imamu sha'bi sun dan samu sabani kamar yadda wasu daga cikin magabata sun rawaito daga gunsa da yana halitta shaida ta banasare akan ba yahudi ko ba yahudi wato akan banasare kamar yadda Isa al-Kayya wato ya rawaito daga al-Imam Shafi to amma dai wannan fatawa ta shi da malam ya zo da ita to tana nuna cewa duk wasu ma'abuta addinai kenan shaidar junan su da juna wannan ba a karba ma'ana ba yahudi ba zai ba da shaida akan banasare a karba ko banasare ya ba da shaida akan ba yahudi a karba domin Allah ya faɗa ya ce ya saka gaba da kiyayya tsakankanin su har zuwa kiyama shi ko duk wanda aka tabbata akwai rashin zuttuwa tsakaninka da shi dan ka ba da shaida akan shi to ba za a karba ba saboda wannan gaba da kiyayya tana iya kai ka ka ba da shaida ta ƙarya akan shi shine sai malam ke faɗa cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhu wato kar ku gasgata mazawwadin tashi game da duk abin da suka faɗa muku kar ku dauke shi gaskiya wala tukadzibuhu kuma kar ku ƙaryatar da su kar ku gasgata su kuma kar ku ƙaryatar da su micece illa domin kuna iya gasgatar da su ya kasance abin da suka faɗa muku kuma ƙarya ce yana daga cikin abin da suka kirkira suka suka a cikin littafin Allah kuma kukan iya ƙaryatawa kuma ya zamanto gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala kenan tunda ba ku da wani dalili wanda zai iya rabewa cewa abin nan da suka faɗa gaskiya ne ko kuma ƙarya ce to dan haka manzon Allah kenan ya aje mana ka'ida cewa kar ku gasgata su kuma kar ku ƙaryatar da su muna iya gasgata su wani lokaci in mun ga abin da suka faɗa ya dace ma abin da ke gunmu na Al-Qur'ani abin da suka faɗa in ya dace ma abin da yake gunmu na Al-Qur'ani to anan za mu iya gasgata su abin da suka faɗa in mun ga ya saba ma abin da yake cikin Al-Qur'ani kuma za mu iya ƙaryatar da su to abinda ba mu da dalili daga cikin Al-Qur'ani wanda zai gasgata wannan faɗa ta su ko ƙaryatar da ita to anan manzon Allah sai ya nuna mana hanya mi zamu faɗa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun gane ku to shine ko kuma can cikin suratul ankabut wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilayka mun yi imani da abinda aka saukar mana da abinda aka saukar muku to shine anan manzon Allah yace wa qulu amanna billahi wa ma unzila ku ce mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abinda aka saukar al-aya shine malam yace zuwa karshen aya kenan aya da take cikin suratul baqara ita ce ya ciro kaga to tunda Allah ya ce kar mu gasgata su kuma kar mu ƙaryatar da su kenan anan wanda Allah ya ce kar a gasgata yanzu a karbi shaida shi wanda shi kuma shaida yana daga cikin sifa ta hurku da ake so a same shi da ita shine gaskiya duk wanda ake tuhumar shi wannan ba a karba shaida shi kaga su kuma ana tuhumar su da ƙarya ne yasa saboda sun kirkiri ƙarya sun jingina ma Ubangiji subhanahu wataala wanda yema Allah ƙarya jinka wato zai iya wannan wanda yema Allah ƙarya ai yi ma wani abu ne mai sauki a gurin shi sannan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda yake faɗa yake cewa ya ma'asharal muslimi yace ya ku jama'ar muslimi lafazin ma'ashar suna ne wanda yake yake banta ga wata jama'a wanda wata sifa ta hada su kenan ismun liqa'ifatin yashmaluhum wasfun suna ne na wata jama'a wanda wata sifa ta hada su kamar yanda ake faɗa a ce ya ma'asharal anbiya ko ya ma'asharar nisa ko ya ma'asharar rijal ko ya ma'asharar shabab da abin da yake kama da haka shine yace ya ma'asharal muslimi da ya ku jama'ar muslimi kenan wannan kira yake banta ne ga muslimi yace kaifa tasaluna ahlal kitabi mamaki yace yaya kuke tambayar mazawwa littafi sune yahudawa da ɗan musha me yasa kuke musu tambaya wa kitabu kumul ladhi unzila ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam litta alhali littafin ku wanda aka saukar ga annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadathul akhbari billahi wato shine mafi sabantar duk wasu labaru wato daga gun Allah duk wani abu wanda yazo daga gun Allah subhanahu wataala to alqur'ani shine mafi sabantar shi saboda shine cikamakin littattafai kenan wannan kenan min haisun nuzul ta bangaren sauka amma ta bangaren wato kasancewar shi sifa ce da dadda daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda zatin Allah baya da farko to haka zance shi baya da farko kenan sifa ce wadda take da dadda amma ta bangaren sauka kenan sabon labari ne kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa ma ya'tihim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun shine yace wa kitabu kum alladhi unzila ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yace littafin ku wanda aka saukar ga annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ahadathul akhbari billahi takra'unahu shine mafi sabantar duk wasu labaru daga gun Allah takra'unahu yace gaya kuna karanta shi lam yushab ba a gauraya shi da komai ba gashi babu wani zance da aka zo aka soka a cikin shi sabon labari ne wanda yazo daga gun Allah subhanahu wa ta'ala lam yushab yace ba a gauraya shi da komai min ash-shaw ash-shaw shine al-khalq kamar yanda yace thumma innahum alaiha thumma inna lahum alaiha la shawban min hani shine yace takra'una hu kuna karanta shi lam yushab yace ba a gauraya shi da komai yace wa kad haddathakumullah kuma tabbas kun san da cewa fa Allah ya ba ku labari anna ahlal kitabi lalle su yahudawa da ƴan musha baddalu ma kataballahu wato sun canza abinda Allah ya rubuta a cikin littattafan da ya saukar littattafan da Allah ya saukar na at-taura da injila sun canza abinda Allah ya rubuta ya tabbatar da shi wato sun canza shi sun soka ra'ayinsu wa gayyaru bi aidihimul kitaba kuma sun canza littafin Allah da hannunsu sun canza faqalu sai suka faɗa suke cewa hadha min indillahi wannan abu da kuke gani daga gun Allah yake kuma alhali abinda su suka tabbatar da shi ne a cikin littafin abinda suka canza sai su faɗa mamadiya cewa ai Allah ne ya faɗa liyashtaru bihi thamanan qalila wato dan su fanshi wani amfani kankan ne na rayuwar duniya kuma yanda Allah ya faɗa a can cikin suratul baqara fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun haka kuma a cikin suratul ali imran wa inna minhum lafariqan yaduuna bilkitabi yawna wa inna minhum lafariqan yaduuna bi alsinatihi wa inna yace wa inna minhum lafariqan yaduuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun kuma haka can cikin suratul maida yake cewa yuharrifuna alkalima amma wadihi wa nasu hadhan mimma zukkiru bi to shine anan shine yace faqalu suka faɗa ga mabiya suka ce hadha min indillahi wannan daga gun Allah yake alhali kuma su ne abinda suka soka ne na ra'ayinsu sun yi haka ne yashtaru bihi thamanan qalila wato dan su fanshi wani amfani kankanni na rayuwar duniya dan kar abinda suke karba na cin hanci daga gun mabiya ya kuce da shugabancin da aka ba su da tilaka kasar da aka musu dan haka sukan canza fadar Allah subhanahu wataala su shigo da ra'ayinsu da san zuciyarsu abin da yayi daidai da mutane kenan abin da yayi daidai da san zukatan mutane ba yayi daidai da su ba, in dai abin da yayi daidai da su shine hukuncin Allah. Sai yace afala yanhaakum bima ja'akum min al-ilmi am musa'alatihim, shin yanzu Allah bai hane ku ba game da yi musu tambaya a sababin abin da ya zo muku daga gunshi na ilimi shine alqur'ani da wannan sunna ta manzon shi? Sai yace wala wallahi, yace rantsuwa nake da Allah. An gane ku, la za'ida ce ne ta'kidil qasam. Wala wallahi, kamar yadda suke cewa la wallahi bala wallahi, shine yace wala wallahi, yace rantsuwa nake da Allah. Ma ra'ayna minhum rajulan qattu yas'alukum an alladhi unzila alaykum, yace ba ma ganin daidai da mutum dai daga cikin su yana tambayar dangane da abin da aka saukar muku. Da dai ka gaba Yahude ko ba Nasare yazo ya tambayi musulmi dangane da abin da aka saukar na Al-Qur'ani, amma ku me yasa za ku je ku ringa yi musu tambaya? Me yasa za ku je ku ringa yi musu tambaya? Kaga anan wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yana nuna mana cewa ba amintattu bane, ba masu gaskiya bane makaryata ne. Dan haka duk wani makaryaci to baya halatta ya zo, in ya bada shaida ba a karbar shaidar shi, in dai an tabbata mutum makaryaci ne kare shi ta fito fili to ba a karbar shaidar shi. Yana daga cikin kenan sifat na shi wanda zai bayar da shaida kenan ya zamanto sifatul wajiba, kenan ya zamanto mutum ne mai gaskiya wanda ba a tuhumarsa. To a takaice kenan, kamar yadda jumhurin malamai suka tafi kan cewa in dai shaida ce ta masawwa littafi, to kwata-kwata ba a karɓarta, ko da junansu da juna ne ba a karɓa, watsar da ita za a yi. Wasu daga cikin tabi'ai su ku sun tafi akan cewa za a iya karɓar shaidarsu, ko ma ga wasu kai junansu da juna ko akan musulmi suka ba da shaida za a iya karɓar shaidarsu. Su kuma Ahnaf malaman Kufa sun tafi akan cewa in junansu da juna ne suka ba da shaida za a karɓa, amma in suka ba da shaida akan musulmi ba za a karɓa ba. To amma faɗar jumhurin malamai ita ce faɗa wadda take tabbatacciya, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul Baqara, wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman targhawna min ash-shuhada'i an tadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ash-shahid mimman targhawna min ash-shuhada'i, daga wanda kuka yarda kuka amince da su na shaidu. Kaga su ku ai ba amintattu bane ba yardaddu bane ba, domin makaryata ne maha'inta ne, dan haka kenan shaidar su ba ta halatta ko ga wasu kai. Da kitabe wato ba Yahudi in ya ba da shaida ga Banasari, ko Banasari ya ba da shaida akan ba Yahudi, ko ɗaya daga cikin su ya ba da shaida akan musulmi, kwata-kwata a fadar jumhurin malamai ba za a karba ba, amma in shi musulmi ya ba da shaida akan su, to wannan kai tsaye za a karbi shaidar. Babul qura'ati fil mushkilat wa qawlihi azza wa jal idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma iftara'u faj'ati al-aqlamu ma'al jirya wa 'ala qalam zakariyya jiryata fakafalaha zakariyya wa qawlihi fasaham ay aqra فكان من المذهبين اي من المسحومين وقال ابو هريره رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم ايهم يحلف قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي أنه قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتعذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تعذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه طار له سهمه في السكنى حين أقرأت الأنصار سكن المهاجرين قالت أم العلاء رضي الله عنها فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لا أرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به قالت رضي الله عنها فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك قالت رضي الله عنها فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني عروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبه لأتوهما ولو حبوا واتوانن بابيني واندكي بياني قمدا واتو حالتين ين قرئة wato game da duk wani al'amari wanda yake mai rikitarwa lafazin al-mushkilat jam'i ne na mushkila abinda akai aka kasa gane kan shi kenan aka rasa yaya za a yi kamar abu ne daya aka ba jama'a kuma abin nan baya iya rabuwa na in aka fasa shi to shikenan ya kwata-kwata ya tashi daga aiki ya daina amfani kuma abin nan ba za a iya kai shi kasuwa a sayar da shi domin a raba kudin kowa a bashi kawai sai dai mutum dai zai iya mallakar abu to yaya za a yi kuma kowa ya ki dangana ya bar ma dan uwansa to anan abin da za a yi shine sai a yi kuri'a duk abu wanda yake ya rikitar an rasa yanda za a yi to sai a zo a yi kuri'a shine anan malam sai ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala na fada farkon ayar zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun ashadi yace wa ma kunta ladayhim ubangiji ta'ala yace baka kasance ba a gunsu idh yulquna aqlamahum lokacin da suke jefa alƙalummansu a cikin ƙurama domin a ga cewa ayyuhum yakfulu maryam wane ne a cikin su ya cancanta wato yirini maryam alaiha salam lokacin da jama'ar ta suka ringa jayayya wannan yace a shi zai rini maryam wannan yace shi zai rine ta to sai aka ce a zo a yi kuri'a wanda shi ba kuri'ar alƙalumma ne ake sauwa sai a saka su cikin ruwa ruwa wanda yake mai gudana kenan wanda alkalamin sa ya hayo sama kenan wannan shi ya ci shi ne rinjaye to lokacin da suka saka alkalumma shine Ibn Abbas yake cewa iktarahu wato sun yi kuri'a fajaratil aqlamu ma aljiriya wato alkalumman nasu sai suka gudana tare da wato kurama wadda take mai gudana kurama ce wadda take ruwa yana tafiya suka saka alkalumma a ciki wa'ala kalamu zakariya da jiriya wato alkalamin zakariya alaihi salam wato sai ya hayo saman ƙoramar shi sai ya hayo sama don haka sai suka tabbatar da cewa zakariya ya yi rinjaye a kansu fakafala ha zakariya zakariya wato sai ya rini maryam sai ya zamanto shi kenan ya lamunce ta shi ne wanda yake mai kula da al'amarinta sannan sai ya ce wa qaulihi da fadarsa fasahama wato annabi yunus alaihi salam kamar yadda Allah ya kissanta mana wa inna yunusa laminal mursali idza abaqa ila alfulkil mashhul fasahama fakana minal mudhhabi shine Allah ya ce fasahama wato shi ma yunus alaihi salam wato sai kuri'a ma'ana ya jefa alkalamin sa daga cikin alkalumman jama'ar fakana minal mudhhabi wato sai ya kasance minal mudhhabin ay minal mashumin daga cikin waɗanda suke masu kuri'a kenan a tafsirin Ibn Abbas tare da cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri minal mudhhabin sun fassara shi akan cewa minal maghdubin yana daga cikin waɗanda aka rinjaye su kenan kuri'a ta fito akan shi cewa shi shine mai laifi domin lafazin mudhhabin an ciro shi ne daga al-idhab in aka ce al-idhab shine wato al-izlaq abu kenan ya gushe ya zame yayi ta lallabiya ya gushe kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a can da cikin suratul shura da yake cewa hujjatuhum dahibatun inda rabbi ai za'ilatul la sabata laha hujjar su abun ubangiji subhanahu wa ta'ala wato mai gushewa ce ba ta da wato tabbata dan haka suke cewa dahabat qadam qadamuhu ai inzalaqat ma'ana qabu duddige yayi talallabiya kenan ya gushe daga gun inda yake shine suke cewa haza makanun dahabul ai zaliku guri ne wanda yake na talallabiya kenan wanda da zaran ka saka kabarka ka gushe kenan duk wani abu wanda yake bayyana tabbata a gu daya shine wanda yake mai gushewa shine ake amfani da lafazin addahab ma'ana abinda ake nihi anan fakana minal mudhhabina ma'ana ya kasance daga cikin wato masu ƙuri'a kamar yadda shi Ibn Abbas kenan ya faɗa, shi ma annabi Yunus yana daga cikin waɗanda suka jefa, ko kuma minal mudhabi, wato yana daga cikin waɗanda aka rinjaye su kenan, wanda ƙuri'a ta fito akan shi cewa shine mai laifi. To malam ya zo da waɗannan ayoyi biyu domin ya tabbatar mana cewa ita yin ƙuri'a abu ce wadda take mai tushe, an gane ko? Amma kasancewar waɗannan ayoyi da malam ya zo da su kenan akan ƙa'idar da malamai suka tafi na kan cewa shar'u man qablana shar'un lana, malam ya ati fi shar'ina ma yukhalifuhu, shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu, matukar shari'ar mu bata zo da abin da ya saba masa. In ya zamanto shari'ar waɗanda suka gabace mu ta saba ma shari'ar mu, to wannan dole za a maida shi gefe a aji. Amma in dai shari'ar mu bata zo da abin da ya saba ma wannan, to shi ma shari'a ne gare mu. To shine annabi malam ya zo da wannan ayoyi guda biyu, ɗaya na cikin suratu Ali Imran, ɗaya na cikin suratu Saffat, waɗanda suke tabbatar da shar'ancin yin ƙuri'a akan duk wani abu wanda ke da mushkila. Kaga anan jayayya ce aka samu dangane da cewa wa zai reni Maryam alaihis salam, kowa yana ja cewa shi zai yi, to anan sai suka yi ƙuri'a. Da suka yi ƙuri'a, Zakariya alaihis salam shi alƙalaminsa ya ɗago sama kenan, ya nuna cewa shi ya cancanta kenan ya reni Zakariya alaihis salam, wannan ya nemo ya reni Maryam alaihis salam. Kamar yadda anan shi kuma annabi Yunus da ana famar a gano wane ne mai laifi, domin jirgi yana tangal-tangal, igiyar ruwa ta kaɗa, da su da duk abin da suke ciki gaba ɗaya za su hallaka, sun tabbatar da cewa akwai mai laifi. To ta yaya za a yi a gano mai laifin? Tunda shi mai laifin tana iya yiwuwa shi mai laifi ne amma bai san ba cewa ya yi laifi, ko kuma mai laifi ne amma ba zai iya fitowa ba ya bayyana kanshi. To shi ne anan sai aka yi wannan ƙuri'a. To shi ne anan wato malam sai ya zo da hadisi wanda ya yi ta'liqinsa, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bujuro da yin rantsuwa ga wasu jama'a wanda ake tuhumarsu da wani laifi. Shi wanda yake tuhumarsu da ya kawo ƙara aka nemi shaidu, ba shaidu, aka ce to su waɗannan jama'a su rantse, fa asrahu, sai suka yi gaggawa, kowa yana son shi zai yi rantsuwar. Fa amara an yusama bainahum ayyuhum yahdi, manzon Allah sai ya umarnin cewa ayi ƙuri'a tsakankanin su a ga wanda zai rantse kenan, wanda sunan shi ya fito shi zai yi rantsuwar, wanda hadisin ya gabata kenan. Idan jama'a suka yi jayayya, suka yi gaggawa a wajen yin rantsuwa, wannan ya ce a shi zai rantse, wannan ya ce a shi ma shi zai rantse, kuma ba wanda ya bar ma dan uwansa, to anan sai a yi ƙuri'a tsakankanin su, wanda sunan shi ya fito to sai a ba shi rantsuwa. Kamar yanzu misali, abu ne guda gashi a halarci amma baya cikin hannun wani a cikinsu, kowa ya zo ya ce nashi ne, wannan ya ce shi ma nashi ne, to a cikinsu ba wanda yake shaida, to sai aka ce wa kun rantse da Allah, wa zai yi rantsuwa da Allah cewa nashi ne, kowa sai ya zaburo ya ce shi zai rantse. To kaga anan ba za a nuna san rai a ce wani kai rantse da Allah ka cancanci abu, a'a, anan sai a yi ƙuri'a, wanda sunan shi ya fito shi zai yi rantsuwa ya cancanci abu. In yana da gaskiya nashi ne, to wannan falillahi alhamdu, in baya da gaskiya kuma a lahira zai yi aman abu. Ko kuma jama'a ne ake tuhumarsu da wani abu, shi wanda yake tuhumarsu aka ce ina shaida cewa su wani suka maka kaza, ya ce ba yi da shaidu, to su waɗannan jama'a da rantsuwa ta zama kansu domin su wanke kansu su kubutar da kansu, a cikinsu wani sai ya zaburo ya ce shi zai rantse, wani ma sai ya zaburo ya ce shi zai rantse, domin su wanke kansu suka ringa jayayya, kowa ya yi kibar ma wani, to sai a yi ƙuri'a tsakaninsu, wanda sunan shi ya fito shi zai yi rantsuwa. Shine anan yace fa amara an yusama bainahum, manzon Allah yayi umarnin ayi ƙuri'a tsakanin su, ayyuhum yahdi, dan a san wane ne daga cikin su wanda zai yi rantsuwa. Sannan malam sai ya zo da hadisi na An-Nu'man ibn Bashir al-Ansari, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalul mudhin fi hududillahi wal waqi'i fiha, wato misalin mai rufa-rufa mai mudahana game da dokokin Ubangiji, wanda yana ganin gaskiya sai ya kyale ba dan komai ba wai dan a zauna lafiya, sai ya ce walwaki fiha, da wanda ya abka kansa kenan a cikin dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala ya ketare iyakokinsa. Tare da cewa shi wannan lafazin al-mudhin baya haduwa da alwaki fiha, me yasa? Saboda duk tafiyar su ɗaya, kamar yanda hadisin ya gabata kuma zai maimaitu nan gaba, an gane ko riwaya wadda take mafi dacewa kenan masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha, misalin mutumin da yake tsaye tsayin daka game da kiyaye dokokin Ubangiji, da wanda yake ya afka kansa ciki, wanda yake mai saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala, shine yanda hadisi yake. Wannan wasu ne daga cikin marwayata aka samu wannan riwaya kenan, suka zo da matsalul mudhin fi hududillahi wal waqi'i fiha, tare da cewa abin da yazo a cikin sunan Tirmidhi wato shine matsalul qa'imi ala hududillahi wal mudhin fiha, misalin mutumin da ya tsaya tsayin daka wato akan kiyaye dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala, da wanda yake mai rufa-rufa. Lafazin mudhin an ciro shi ne daga wato mudahana. Mudahana shine a rufa ma wai juna asiri, kai ka kyale kar ka faɗi laifi na, ni ma kar in faɗi laifin ka, dan dai wato wai a tafi tare. Kamar yanda haka mushrikan farko suka so game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa wai a rufa ma juna asiri, kar ya faɗi laifin su, su ma kar su faɗi nashi, kowa ya tsaya akan abin da yake. To kaga wannan kuma tafiya ba yanda za a yi ta tafi, kamar yanda wannan fikira har yau wasu suna da ita na cewa wai ai dole a zo a yi haɗin gwiwa, kamar yanda wasu suka zo da fikirar cewa wai ai an ga kasancewar wai shi an ci yana so ya mamaye duniya, wai dole yanzu ahlus sunna su zo su haɗa kai wai da yan dariƙa da yan menene, da wai na kan cewa wai a zo a rufa ma juna asiri, kar wanda ya faɗi laifin kowa. To ai ba yanda za a yi wannan tafiyar ta tafi, ko da tafiyar ta tafi to wannan sunanta tafiya wadda take watsatsa, ko an tafi ba yanda za a yi gaskiya da ƙarya su haɗe abu ɗaya, kamar yanda wuta da ruwa ba su haɗuwa a cikin tasa, to haka ƙarya da gaskiya ba su haɗuwa. To shine anan kenan su suka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale su akan bautar su ta gumaka, kar ya faɗi laifin su, su ma su kyale shi akan tauhidin sa kadaita Allah a cikin ibada, kowa ya kyale kowa, shine ake kira da mudahana. Ubangiji ta'ala yake cewa waddu law tudhinu fayudhinu, sun so wato kai musu rufa-rufa su ma su yi maka rufa-rufa kenan, kowa ya kyale kowa. To shine anan ake kira kenan al-mudhin, in aka ce al-mudhin kenan shine wanda yake mai rufa-rufa, wanda kawai yana kallon yana ganin gaskiya sai ya kyale, ba zai fada ba, ya san abin nan ba haka bane, amma wai dan a zauna lafiya a tafi tare sai ya ja baki ya kyale, ya rinse ido ya kauda kai ya manta. Shine yace masalul mudhin, misalin wato wanda yake mai rufa-rufa fi hududillahi, game da iyakoki na Allah, yana kallo ana keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma sai ya ja baki ya kyale, ba zai canza ba, kuma ba zai ci ba a daina. Wal waqi'i fiha, da wanda yake mai abka kansa a ciki, wanda dumu-dumu yana cikin keta dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine sai ya ce masalu qaumin istahamu safina, sai dai in sai ka koma kenan waccan riwaya masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha, kenan zaka iya fahimtar abu kenan, misalin wanda yake tsaye tsayin daka game da kiyaye dokokin Ubangiji kenan, al-amiru bil ma'ruf annahi anil munkar, mai umarni game da kyakkyawan aiki, mai hani game da aikin asha. Wal waqi'i fiha, da wanda yake mai abu kowa cikin ayyuka na saban Allah, manzo Allah yace masalul qaumin istahamu safina, misalin su misalin wasu jama'a ne da suka yi ƙuri'a wato game da wani jirgi wanda yake da ruwa, shi jirgi na ruwa akwai gidan ƙasa akwai gida wanda yake na sama, kuma matsayin su ba dai bane ba. Gida wanda yake na sama yafi tsada, yafi kima, sai in ya cika sannan kasa take cika. Kamar yanzu misali, ko irin waɗannan motoci na zamani bis, ai sai gaba-gaba ta cika sannan can baya in mutum ya rasa yake komawa ba. Kenan, dan saboda kasancewar wuraren sun bambanta. Shine yace masalu qaumin istahamu safina, yace misalin mutane ne waɗanda jama'a ne waɗanda suka yi ƙuri'a wato game da wani jirgi na ruwa. Fasara ba'duhum fi asfaliha, wasu daga cikin jama'ar suka zamanto a cikin gida wanda yake na ƙasa. Kenan shine sunan su ya fito cewa gidan ƙasa shine nan. Wasara ba'duhum fi a'laha, wasu ko suka zamanto sune suka cancanci kenan gida wanda yake na sama. Fakanan lazina fi asfaliha, waɗanda suke gidan ƙasa, ya murruna bilma'i alal lazina fi a'laha, sukan wuce da ruwa in sun ɗauko ga waɗanda suke gidan sama. Saboda su waɗanda suke gidan ƙasa, in sun buƙaci ruwa, dole fa sai sun hayo gidan sama, su je su ɗauko, sannan kuma su dawo inda suke. Amma kaga su waɗanda suke gidan sama kai tsaye ba maganar cewa sai sun yi ƙasa, suna nan inda suke kawai za su miƙa su ɗauko ruwa a cikin teku. Zara guga su janyo. Shine anan yace fakanan lazina fi asfaliha, waɗanda suke gidan ƙasa sun kasance ya murruna bilma'i, sukan wuce da ruwa alal lazina fi a'laha, ga waɗanda suke gidan sama kenan sai sun je sun hau sama sun ɗauko, sannan kuma su yiwo ƙasa. Fata azzaw bihi, su waɗanda suke na gidan sama sai suka cutu game da wannan wanda yake ɗauko ruwa yana yawan kai kawo yana takura musu. Fa akhadha fa asan, shi wanda yake na gidan ƙasar da ya fahimci cewa ƴan gidan sama wasu damu ko game da kai kawo wanda yake, sai ya dauki gatari. Fa ja'ala yanquru, sai ya haɗu wato yana saran wannan jirgi. Yanquru asfala safina, wato yana ralike ƙasan wato wannan jirgi. Lafazin yankuro an ciro shi ne daga annakar, annakar shine karin da tilla abu kai huda. Shine yace fa ja'ala yankuro asfala safina, ya haɗu yana saran ƙasan jirgin, wato wai domin ya tilla shi ma ya samu inda ruwa zai ringa shigowa, kinan ba sai ya hau sama ba. Fa atauhu, sai suka zo masa da suka ji ƙara ana saran jirgi, sai suka zo. Fa qalu, suka ce malak, wannan ya same ka, lafiyar ka? Kada sai yace ta'azzaitum bi wala budda li min alma, yace kun cutu da ni, kun nuna kun damu game da kai ka wanda nake domin ɗauko ruwa, ni ko ban makawa ina da buƙatar ruwa. Azza Allah yace fa in akhadhu ala yadayhi, in har suka kame hannun shi suka hana shi game da abin da yake nihi na tilla wannan jirgi, azza Allah yace anjauhu, sun tsiratar da shi game da hallaka. Wani jau an fusa hun, kuma su ma sun tsiratar da kawunansu. Wa in tara kuhu, in ku suka kyade shi game da abin da yake nihin yi na tilla jirgin, to ahala kuhu, wato sun hallakar da shi, kuma wa ahala ku an fusa hun, kuma sun hallakar da kawunansu. Shine yace wa in tarakuhu, yace in ku suka kyale shi kenan, shine yace wa in tarakuhu, in suka kyale shi kenan, ahalakuhu, sun halakar da shi, kuma wa ahalaku anfusahum, kuma sun halakar da kawunansu gaba daya. To wannan kenan misalin su waɗanda suke tsaye tsayin daka akan kiyaye dokokin Allah, suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hani game da aikin asha. in har suka ga mai laifi suka yi kokarin halin shi game da wannan laifi to sun tsiratar da shi kuma sun tsiratar da kawunansu saboda in suka kyale mai laifi to in azabar Allah ta zo fa ba maganar ta bambanta tsakanin mai laifi da wanda yake mara laifi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wadda ba ta shafar waɗanda suka zalunci kawunansu wato a kebance in ta zo da wanda yake na kwarai da lalatacce duka haɗawa take don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa lalle ne ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani game da mummunan aiki ko ku ki wato Allah ya saukar da wata azaba ya haɗa ku gaba ɗaya da ku ma waɗanda suke na kwarai inda ku waɗanda suke masu laifin gaba ɗaya to shine anan yace in har sun kame hannun shi kenan sun hane shi game da wannan aiki da yake nihin yi manzon Allah yace anjauhu sun tsiratar da shi wannan jau anfusahum kuma sun tsiratar da kawunansu wa in tarakuhu in ku suka kyale shi har ya tilla shirgin to ahalakuhu sun halakar da shi wa ahalaku anfusahum kuma sun halakar da kawunansu a takaice dai malam ya zo da hadisin domin wato kasancewar ita yin ƙuri'a kenan abu ce wanda take da tushe a shari'a na duk abin da baya iya rabuwa abin da ke akwai mushkila a cikin shi ke akwai matsala to sai a yi ƙuri'a a ga wane ne ya cancanta a ciki haka hadisi na gaba wato hadisin ummul ala Allah ya kara mata yadda wata mata ce daga cikin mutanen matan Madina take tayi bayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take ba Kharijat ibn Zaid al-Ansari labarin cewa lalle Uthman ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda lokacin da mutanen Madina suka yi ƙuri'a game da ba su al-Muhajirun mazauni aka zo ana ƙuri'a to gidaje ne ba su wadaci ba kowa a ba kowa ba su isa ba wane yana bukata wane yana bukata wane yana bukata to yaya za a yi sai a yi ƙuri'a wanda sunan shi ya fito gida ɗaya ne zaka bada sai mutum goma suka zo kowa so yake kai kuma ba za ka iya fifita wani akan wani to sai a rubuta sunayen su gaba ɗaya kenan a yi ƙuri'a wanda sunan shi ya fito kenan shi za a ba to anan haka su mutanen Madina suka yi ƙuri'a tsakanin muhajirun kamar da wasu gidaje da za a ba su samu mafaka domin galibin waɗanda ba su samu ba a nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tare to shine anan tace wato tara lahu sahamuhu fi sukuna wato kenan kibiyar shi ma'ana sai ya zamanto ta hayu sama da aka nitsa kenan aka yi ƙuri'a a cikin ruwa sai ta Uthman ibn Mas'ud sai ta fito hina akra'atil ansar sukuna al-muhajirin lokacin da su mutanen Madina suka yi ƙuri'a game da ba su al-muhajirun mazauni qalat ummul ala Allah ya kara mata yadda take cewa fa sakana inda na Uthman ibn Mas'ud Uthman dan Mas'ud sai ya ci gaba da zama a gummu fashtaka har aka kai lokacin da ya kwanta rashin lafiya fa maraduna muka yi jiyar shi hatta idza tuwfiya har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa waja'alnahu fi thiyabihi muka sanya shi cikin likkafani muka masa wanka muka sanya shi cikin likkafani dakala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo gummu tace fa kuntu sai nace rahmatullahi alayka abassai rahmar Allah ta tabbata a kanka ya kai abas sa'id wato kinaya ce ta Uthman ibn Mas'ud wannan addu'a ce ta yi masa sai ta ce fa shahadati alayka laqad akramaka Allah iya shaidar da zan bada a kanka laqad akramaka Allah tabbas Allah ya karrama ka ya maka daraja ya maka matsayi Allah ya karrama ka ya karbi bakuncinka tace fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ni wa ma yudrike anna Allah akramahu waye sanar da ke cewa Allah ya karrama shi ya girmama masaukin shi waye sanar da ke ta ina kika samu wannan labari wa qultu sai nace la adari bi abi anta wa ummi ya rasulullah. Tace ya manzon Allah, zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka? Wallahi ban sani ba, kawai dai na dai fada. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace, amma Usman yawa faqul yawa faqala sin rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ita, amma Usman, kusan da cewa shi Usman ibn Mab'un, faqad ja'ahu wallahi liyaqin, tabbas mutuwa ta zo masa. Al-yaqin anan abinda ake nihi da wannan lafazi ita ce mutuwa, kamar yanda yake wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka ci gaba da kadaita ubangijinka a cikin ibada har mutuwa ta cimmaka. Haka kuma Allah yana faɗa ga mushrikai lokacin da aka shigar da su wuta, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nu'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khayibin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin, ay hatta atana al-maut. Kine yace, amma Usman faqad ja'ahu wallahi liyaqin, yace tabbas mutuwa ta zo masa. Maza Allah yace, wa inni la arju lahu al-khayra, ni dai ina masa fatan alkhairi, ina masa fatan makomarsa ta yi kyau. Yace, wallahi ma adari wa ana rasulullahi ma yufa'alu bihi, yace wallahi rantsuwa nake da Allah a matsayina na manzon Allah, yace wallahi ko ni ban san ba abin da za a aikata da Usman ibn Mas'ud. To kaga azarbabi na mutane a yau, da in mutum ya samu ta sai a ce ai wani ya samu shahada, wani ya samu shahada. Haka fa sahabbai, maza Allah yayi suna fadar cewa wani ya samu shahada, maza Allah yace kalla, yace wallahi ko daya, yace tabbas na ganshi a cikin muta. Maza Allah yace yana juyawa yana kasuwa a sababin wata abaya da ya goye. So sun ga an kashe shi a fagen daga, sai suke cewa ai wani ya samu shahada. To in har ka san zahirin al'amarin sa, ka san boyayye, sanin boyayyen al'amari na ga Ubangiji subhanahu wataala, sai dai a ce ana kyautata masa zaton, ana masa fatan samun shahada, amma a yanke shakka a cewa ne ya samu shahada, wannan wato shiga gaba ne, yi ma Allah ne karantsi. Da haka manzon Allah ya ce, wallahi ma adari wa ana rasulullahi ma yufa'alu bihi, ya ce wallahi ni a matsayina na manzon Allah, ya ce wallahi ko ni ban san ba abinda za a aikata da shi. To kaga fa anan wa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Usman ibn Maz'un yana daga cikin waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa ƙasar Habasha, kuma yana cikin waɗanda su ne farkon waɗanda suka yi hijira kuma zuwa Madina. Gaya ya samu mutuwa akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah, amma duk da haka manzon Allah ya ce, ni dai ina masa fatan alkhairi, amma ban san ba me za a aikata da shi. Ana sai yake cewa ɗanat, sai take cewa fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada, tace bayan wannan tazkiya da nama Usman ne ya bi shi, tace wallahi ba wanda zan taba tsarkakewa ga Allah nan gaba. In ce wani na Qurayniya, sai dai in ce ina zaton wani na Qurayniya, amma in yanke shakka in ce wani na Qurayniya, wannan yin karan tsaye ne ga Ubangiji subhanahu wataala. Da haka can Allah ya ce, alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum, sai ya ce balillahu yuzakki man yasha. Kuma haka can cikin suratul najm Ubangiji ta'ala yake cewa, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, tace wa ahzanani zalik, tace wannan abu da na faɗa, tace wallahi sai ya ringa bakanta mure, yana bata mure saboda nayi abin da bai dace ba. Qalat, sai take cewa, fanimtu, sai na kwanta bacci, fa uritu li Usmana aynan tajri, sai aka nuna mun a cikin bacci a mafarki wani ido na ruwa yana gudana, aka ce mun wannan na Usman ne, wata kurama tana gudana. Da aka wayi gari tace, fajitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akbartuhu, na bashi labarin wannan mafarki da nayi. Fa qala, sai manzon Allah yace, zalika amaluhu, wannan mafarki da kike, wannan korama da kike gani idan ruwa yana gudana, aiki ne na Usman. aga wannan yana nuna kenan aikin shi aiki ne kyakkyawa saboda mafarki gidan ruwa mafarki ne wanda yake mai kyau maza Allah ya fassara mata mafarkin yace wannan aikin shi ne kenan yake gudana abin da ya shuka na alkhairi kenan shine yake gudana shi kuma mumini duk abin da ya shuka na alkhairi to wannan baya katsewa har izuwa kiyama a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi محل الشاهد منه أن عثمان بن مرعون دار له سهمه في السكنة هنا أقرأت الأنصار سكن المهاجري كنا عنان دا أكي قرئة سنين شيفتو سنة حديث نقبة حديث عائشة الله إكرمت يداتك فتا مزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شي إذا أراد سفرا إذن يائنهم بلاغرو أقرأ بين نسائه مزا الله يكن يقرئة سكان ما تنسى فأيتهن خرج سهمها duk wanda wato sunanta ya fito kenan alƙalaminta ya fito kharaja biha ma abu manzon Allah yakan fita tare da ita kenan in yayi ƙuri'a tsakanin matansa wanda sunanta ya fito to da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bulagura Aisha ta ce wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha manzon Allah ya kasance yakan yi rabon kwana ga kowace mata daga cikin matansa yininta da daranta wannan shine asali yini da dare kenan awa 24 game da rabon kwana sai da yarda su da amincewa ake dadawa akan haka ai kwana biyu ko uku ko hudu ko abin da ya gaba da haka amma na ayi dare wata rana wannan ya saba ma shari'a asali kenan yini da dare ne sai yace ghaira anna saudata binta zam'a aisha tace amma banda sauda bintu zam'a domin ita sauda bintu zam'a Allah ya kara mata yadda wahabat yawmaha wa laylataha li aisha zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tayi kyautar yininta da daranta ga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabtagi bi zalika ridar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana neman yarda da amincewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sababin wannan kyautar da ta ma Aisha kenan na yininta da daranta shi ma wannan hadisi kenan yana tabbatar da shar'ancin yin ƙuri'a ga duk wani abu wanda ke akwai mushkila a cikin shi tunda mata kusan tara ne yanzu ya zaku wata ya ce da ita zai bulaguro kaga ai akwai matsala ita wannan ta ce da ita za a wannan ta ce da ita za a wannan ta ce da ita za a shi kuma bai yiwa a tafi da su gaba daya to ya za a yi sai a yi ƙuri'a wanda sunan ta fito kenan da ita za a tafi hadisi na karshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was-saffil awwal da a ce mutane sun san irin girman ladan da ake samu game da yin kiran sallah game da kiran sallah irin ladan da ake samu game da ladanci shine kiran sallah wasaffil awwal wato da sahu na farko kuma lam yajidu sannan ba za su samu ba illa an yastahimu alaihi sai idan sun yi ƙuri'a maza Allah yace da stahamu yace wallahi da sai misali masallaci ne aka gina ana buƙatar ayyana ladani wanda zai ringa kiran sallah jama'a sai suka zaburu wannan yace ya shine ladan wannan yace ya shine ladan wannan shi ma yace shi zai to a cikin su kuma ba wanda zai iya dangana ya bar ma dan uwansa domin aiki ne na alkhairi shi kuma aiki na alkhairi munafasa ake yi akan shi ayi takara ayi hamayya kamar yadda Allah yace wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun to yaya za a yi shi ko ladani ɗaya kamata sai dai ai wanda yake kenan na'ibinsa in baya nan kenan ga wannan amma ga wanda yake to anan sai ayi ƙuri'a a rubuta sunayensu kenan wanda sunan shi ya fito shi zai cancanci wannan ladanci haka misali masallaci ne sahu na harko bai wucewa ya ga mutum goma to ko kuma kun zauna a cikin masallaci kamar ku 20 ko ku 30 kuna shawara lokacin sallah yayi tashi za ku yi kuna kokoyi kuna tura juna game da tsayawa a san murku ko kuma kai tsaye masallaci yana da kofofi wannan sun shigo ta nan wannan sun shigo ta nan duka sahun hurko ko bai wuce bai dauki mutum 10 ko sama kasa da haka ko kuma kun kai mutum 20 to yaya za a yi anan iya abinda za a yi sai a yi ƙuri'a an gane ko a yi ƙuri'a kenan a rubuta as-saffu al-awwal as-saffu al-awwal sai a rubuta takarda 10 sannan takan rago musu kuma sai a bar su banza mun ku 20 ne misali sai a dunku sai a dukunkune su sai a saka su cikin wata hula a walwala sai a ce kowa ya je ya dauko ɗaya bayan ɗaya in ka dauko takarda wanda ke akwai as-saful awwal kenan sahu na harko kai ka cancanta wanda ya dauko takarda wuhi kenan sai ya ja da baya kenan shine anan yace inda a ce mutane sun san abinda ake samu game da kiran sallah da sahu na harko a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a akan sa maza Allah yace da stahabu yace wallahi da sun yi ƙuri'a walau ya alamuna ma fi tahjiri da a ce mutane sun san irin ladan da ake samu game da daukan garjin rana zuwa sallah maza Allah yace da stahabu ilai yace wallahi da sun yi rigayi da sun ringa rigayi juna sai yace walau ya alamuna ma fi al'atama da sun san irin ladan da ake samu game da sallar isha suna ne daga cikin sunayenta al'atama al'atama shine wato duhun dare wasubhi wato da sallar asuba maza Allah yace la'atuhuma da sun ji ma waɗannan salloli guda biyu walau habwan maza Allah yace koda da rarrahe ne idan aka ce alhabu shine almashyu ala al'aidi wa rukubatai kenan tafiya akan hannuwa da gwiwoyi shine a Hausa ake kira rarrahe kenan koda da rarrahe ne da sun je da sun san irin ladan da ake samu a takaice wannan ita ce ƙuri'a kamar yadda ta zo a shari'ance kenan ƙarin bayani zai zo a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك